tun farko dai karamin ministan mai na Najeriya Dr. Ibe Kachukwu ya zargi shugaban kamfanin mai na kasa wato NNPC Dr. Mai Kantibaru da yin gaban kansa wajen bada kwangiloli ta hanyar rashin bin ka'ida. Dr. Kachukwu kazalika ya kuma zargi Dr. Baru cewar ya rena shi baya mai biyayya, amma cikin martanin da ya mayar Dr. Mai Kantibaru ya yi watsi da zarge-zargen na ministan mai Dr. Ibe Kachukwu, inda ya ce duk abin da ya yi a lokacin ya yi ne da sahalewar fadar shugaban kasa ta Asorok. Mataimakin shugaban kasa Farfesa Mi Oshin Bajo da abin ya faru lokacin da yake rukan kasar yanzu ya yi bayanin abin da ya sani dangane da wannan magana.
In some cases NNPC and their joint venture partners have to secure loans and they need authorization.
A wasu lokuta kamfanin mai na kasa wato NNPC da abokan hulɗarsa kamfanoni sukan nemo rance, kuma akwai buƙatar amincewar a samu wannan rance. Lokacin kuma shugaban kasa bai da lafiya baya ma a cikin kasar, sai ya nasa hannu akan wannan buƙata, kuma abin da doka ta tsara kenan. Kuma wannan shine abin da ya faru. Ni ne na sa hannun batutuwan ma a har guda biyu ne, amma na samar da kudade ne na haɗaka, kuma rance ne ba kwangiloli ba.
They are specifically for financing of the joint ventures and their loans, not contracts.
Na tambayi Dr. Abubakar Umar Kari na Jami'ar Abuja ko ta yaya yake kallon wannan al'amari.
Saboda a martanin da shugaban hukumar mai ta ƙasa wato Mai Kantibaru ya bayar ya nuna cewa wasu daga cikin kwangilolin da ake magana shugaban kasa shi ya sa hannu a kai. To amma sai aka mayar masa da martani akan cewa to a wancan lokacin shugaban kasa yana London ba shi da lafiya, yana jiya. To shine shi mataimakin shugaban kasa wanda a wancan lokacin shine makadashin shugaban kasa yace shine a matsayinsa na wanda yake rike da mukamin shugaban kasa ya sa hannu a waɗannan kwangiloli naira biliyan 640. To amma shi a fahimtarsa halin da ya sa ba a kwangiloli ya sa ba, a'a, a waɗansu ayyuka ne da kuma harkoki na kuɗi wanda suka jibinci wannan hukuma ta NNPC.
Dr. Kari, kai ya kake kallon daraja da kimar wannan gwamnati dangane da abubuwan da ke faruwa a baya-bayan nan?
Maganar gaskiya shi ne wannan abu ya yi mummunan tasiri, ya yi mummunan tabo a kima da kuma darajar wannan gwamnati. Manya-manyan jami'an waɗannan gwamnati su ne suke ta tashar baki, suke ta cece kuce, suna ta zargin juna. Wannan ya ce kayi kaza, wannan ya ce a'a ba ni ba kai ne kai. Wannan abu ya rage kima kuma da darajar wannan gwamnati.
Hassan Maina Kaina, muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.